بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرمى أقول أن أبو النيمة قال أن لتاين بلوغ المرام المرام أبو النيمة المرمى مرام الوجه نقول إنك نيزا متاشو mukaddima nake ga ko ta gama inde ka ga gane ta kai yawa fa innaka qad kararta alayya su'ala yace hakika kai ka maimaita mini tambaya wanda basu da shi ma ina ƙara dai zaburar da mutane dan muhimmancin shi kun ga dai ba wani yawa gare shi ba mutun ya neme shi littafi ne mai muhimmanci sosai mai kima karatun zaure duk wanda ya karatu ya san darajar shi fa innaka kararta alayya su'ali yace hakika kai ka maimaita mini tambaya fi majmu'in cikin wani tarsashe ya tadammanu ta'rif a ma'ana abin da ya tattaru ya tadammanu ta'rif wanda ya kumshi at-ta'rif sanarwa bi qadrin mustafa da daraja annabin zabi alaihi salatu wassalam wa ma kenan wani ne ya tambaye al-imam qadi iyad rahimahullahu ta'ala gami da ya hada mushi wasu abubuwa wanda zasu tattaru sanin girman annabi alaihi salatu wassalam wa ma yajibu lahu da abin da ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam min tawqirin nan mutuntawa wa ikramin da girmamawa wa ma hukumu man lam yuwfi wajibu azima zalika alqadar kuma meye hukuncin wanda bai cika ba yuwfi bai cika ba wajiba azima zalika wajibin girman wannan alqadar wannan daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam au qasara fi haqqi mansubihi ko au qasara ko ya takaice fi haqqi mansubihi aljali cikin haqqin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam aljalil mai girma mansubihi matsayin shi aljalil wanda yake mai girma kulamatu zufurin daidai da yanka horci wanda ya rage daraja annabi daidai da yanka horci menene hukuncin shi wa an ajma alaka mali aslafina ka tambaya an hada maka abinda yake na magabatan mu wa aimatuna da shugabannin mu fi zalika cikin wannan abubuwan na sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam min makalin na maganganun malamai kenan shi wani dalibi da ya tambaya yana so malamin shi ya hada mishi al-imam qadi iyad kuma galibi haka ne zaka ga mishi ya litattahin su galibi wani dalibi ne zai tambaya kan cewa abrubu ya kamata a mun litahi kan kaza sai yayi kuma sai kaga Allah ya samu abun albarka yace ubayyinuhu kuma in bayyana shi bi tanzili suwarin da sabko da surori wa amsalin da misalai sai ya ce fa'ala muka sani akarmaka Allah Allah girmamaka annaka hammalta ni min zalika kai ka dora mana daga cikin wannan abu da ka tambaya amran wani lamari imran mai tsanani amran imran lamari mai tsanani kamar yadda wannan cikin suratul wannan wannan lamarin annabi Musa da wannan annabi Musa laqad ji'ta shay'an imra cikin suratul nun ma'ana wannan mai tsanani shadidan wa arhaqtani kuma ka kallafa mini fi ma nadabtani ilaihi cikin abin da ka so in amsa gare shi usran abu mai wahala nadaba a cikin bukhari mun gani fanta daba ilaihi fulan amsawa wa arqaitani kuma ka dora ni bima kallaftani kama arqa irtaqa hawan busa wani abu bima kallaftani da abinda ka kallafa mini kinnan murtaqan sa'aban gurin hawa wanda yake mai wahala mala'a qalbi ru'uban wanda ya cika zuciyata da tsoro yace me yasa fa innal kalama fi zalika dan yin magana cikin wannan abin da ya shahi sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam yastada'i taqdira usul yana buƙatar taqdira usulin qaddarawa ta asali gurgudu na asali yana buƙatar asali wa taharira fusulin yana buƙatar tantance fasali dan saboda duk abin da za a ce raba ma annabi ko kore mishi ko tabbatar mishi ba karamin magana bace ba kamar yanzu ba da kowace magana ma kwaso ake a zuba ma annabi cikin yabo ko cikin abin nan wata heta kasancewa ma kushewa ce akwai yanda suka ji ana ko wajen addu'a sai ka ji an ce mi salati goma ga annabi Allah kara ma annabi karama kuskure ne annabi ya wuce karama ta waliyi ce kana neman sabko shi kasa ne wanda na annaba mu'jiza take karama ta khasun bil awliya karama ta waliyaji nan dole da abin da za a raba ma a mazhabin malamai mazhabi na ilimi yana buƙatar a ce da hujja da dalili shine qadi iyad yake nuni cewa ya dora mishi aiki mai wahala don yana buƙatar dan motsin da zakai cikin sha'anin annabi yana buƙatar hujja kuma da tantance abu wal kashfu an gawamid kuma yana buƙatar yayiwa an gawamid game da abubuwa wanda suke masu gumudi wanda suna da zurfafawa wada qa'ikin min ilmi alhaqa'i kuma yana buƙatar wasu daƙiƙai daga cikin ilmi na haƙiƙa ilmi na tabbas ma'ana yana son zurfafawa cikin ilmi na tabbas ba kama kama ba duk abin da za a ce an nasaba shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zamana ana da ilmi na tabbas mimma yajibu lin nabi da abin da ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam wayudafu ilayhi da kuma abin da za a raba mishi ga wanda zaka gani mu a yanzu wani jahilin da ko ahadari bai yi ba yazo yana raba ma annabi wani abin da bai dace da shi ba a mishi hadakarwa bai kamata ba malamai sun hana kuma to cikin Allah ne cikin annabin ne iko an ka karanta wannan littafin dukkan su wanda suka ke banci sha'anin annabi ga abu komai kyararraga shi ne au yamtani ko abin da ya hanu a ce bai kamata ba a raba ma annabi kaza to duka yana buƙatar hujja au ya juzu alai ko kuma a ce ya halitta a raba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar hujja yace wa ma'rifatin nabi kana so ya kasance sanin annabi wa rasulu da manzo war risala wan nubuwa da risala kuma da annabci duk kana so ayi bayanin su wal mahabba da kauna wal khulla da kuma badadayin taka duka wannan kana so abin da shahi annabi a maka bayanin su alaihi salatu wassalam mu yanzu a baki a fatar baki ne kawai da waka da bege za a ce muna son annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko wannan ba haka bane wa khasa'is hazihi daraja aliyya ce da ke bantattun wannan daraja wadda take madaukakiya kana son duka wannan a tattaro shi yace wa hahuna a wannan gurin mahamahun fihun daji ne mai wahadi mahama shine almafaza daji fihun mai wahadi taharu fihi alqada wanda alqada tantabara taharu fihi tana dimaucewa a cikin shi daji ne wanda yake mai wahadi wanda ko tantabara ita ce uwar sanin daji da sanin duk inda ta yi nisa ta komo gida to wannan daji ne mai wahadi wanda ko tantabara za ta shiga ta dimauce ma'ana abin da yake nihi ko da manya-manyan malamai wanda suke masana Allah masana Qur'ani da hadisi masana ilimi na haƙiƙa to wannan magana suna jin tsoron hadawa jikin ta abin da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallam wa taqsuru biha al-khata wanda al-khata taku taqsuru biha yana taƙaita gami da wannan guri daji ne wanda ma'ana taku yana taƙaita a cikin shi wa majahilun kuma wace mahaukacin daji ne tadullu biha al-ahlamu in lam tahtad wanda al-ahlamu hankali tadullu bihi yana bacewa a cikin shi daji ne shiga cikin wani daji ne al-majahil jam'i ne na majhal shine al-mufaza allati la alamata fiha daji kasurgumin daji wanda babu wata alama kuma ba da misalin saharar libi saharar libi wanda al'ala mai hankali ma in ya shiga yana iya bacewa illam tahtadi bi alami ilmin idan bai tashiri ba hankalin in bai samu shiriya ba da alama ta sani ko kuma da dutsi na sani alam yana daukan dutsi kuma yana daukan alama da za aza cikin daji don a gane nan kaza ne nan yawa ko tuko matuta yana daukan tuta a daji kenan kama wanda suka san hanyar irin ta nesa ta sahara kamar talibi suna tahiya an yi doguwar tahiya a yadda tayan an yi doguwar tahiya saboda wannan ita ce alamar sanin wannan gurin to yake nihin cewa wannan gurin shiga wannan gurin shiga daji ne irin wannan wanda komun hankalin mutum saboda kasurgumin daji ne babu wata alama hankali ma zai iya bacewa to haka nan shi ma magana cikin sha'anin annabi alaihi salatu wassalam bai buƙatar hankali ba magana bace ta hankali kawai kace yace wanda kenan wanda yanzu ƴan uwa idan muka duba wannan abun zan mu san iya hatsarin da muke ciki a yanzu annabi za a dauki tuta da shantu ana waka ana ta mishi begen ina kaunaka yadda ake ma budurwa haka za a rika mishi ana tunanin shine san annabi sallallahu alaihi wasallam shi tace soyayya annabi shine begen annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa nazarin sadid da kuma kallo nazari wanda yake daidaitacce sai wanda yake kallo daidaitacce yace wa madakhid kuma guri ne na talallabuwa tazillu biha al-aqdam wanda diga-digai suke iya tuntube a ciki madakhid shine mazalik gurin da mutum ya sa kafashi yana da sulbi zai iya yin tuntube wa madakhid guri ne mai tuntube wanda al-aqdam diga-digai tazillu biha suna tuntube a ciki illam ta'tamid ala tawfiqi min Allah idan busu dogara ba akan tawfiqi na Allah wa ta'ayidin da karfafa ta Allah kawai abin da yake so cewa magana cikin sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce tana buƙatar hujja tana buƙatar ilimi wanda yake ba kaɗan ba kuma koda da ilimin yana buƙatar tawfiki daga madagatar na Allah in ba wannan ba mutun yayi tuntubi yace lakin ni sai dai ni lamma rajautuhu li walaka saboda abinda nayi kauna da ni da kai mu same shi fi haza su'ali cikin wannan tambaya wal jawabi da amsa min nawalin na kyauta wa sawabin da lada bi ta'arifi qadri al-jasim da sanarwa gami da daraja ta annabi al-jasim mai girma mustaqun ne min al-jasim wa khuluqihi da kuma dabi'ar annabi al-azim mai girma wa bayani khasa'isihi da bayanin kebantattun abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam allati lam tajtami qabla fi makhluq wanda kahin annabi bisa hadu ba a cikin wani abun halitta hatta da khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo su wanda su ma khususiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam babe ne wanda malamai sun yi ta rubuce-rubuce a jikin shi a konon da ya zano khasa'is dubu na annabi alaihi salatu wassalam wanda kuma kowane da hujja da dalili wa ma yudanu Allahu ta'ala bihi da abinda za a yi ma Allah addini da shi min haqqihi na haqqin annabi sallallahu alaihi wasallam allazi huwa arfa'ul huquq wanda shine mafi daukaka haqquwa yace li yastaqina allazina utul kitab dan saboda wanda aka ba ilittahi su sami tabbas su sami yaqini wa izdalu allazina amanu imana kuma wanda suke da imani ya kara musu imani wannan yayi istishadi akan tabawai dan aya tana magana bisa kan san annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayanin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta ne kawai cikin malamai suna irin wannan aya wata wadda ta dace da maganar da suke son fada sai su kawo ta ma'ana zan wallafa wannan littafi li yastaqina allazina utul kitab saboda wanda aka ba ma littafi su samu tabbas su samu imani dan daga fadin sufofin shi aka sufanta shi yadda yake haƙiƙanin yadda Allah ya turo shi to zasu san cewa lalle shine wanda yake cikin attaura kuma da littattafan su kuma wanda suke da imani sanin annabin da bayanin da zan yi sai ƙara musu imani wace walima akhadha Allahu ala allazina utul kitab kuma saboda abinda Allah ya amsa zan amsa maka ne wannan tambaya da roko da kai dammi lima akhadha Allahu saboda abinda Allah ya amsa na alƙawali allazina utul kitab ga wanda aka ba ma littafi la tubayyinuhu linnas zaku bayyana shi ga mutane wala taktumunuhu ka ba zaku boye ba duk wanda aka tambaya akan yin wani abu na ilimi matakar yana da dama ko amsa ta baki ko ta rubuta mana kan kaza to wannan wajibi ne ya amsa matakar yana da dama kuma zai iya yace walima haddasana kuma zan amsa maka ne saboda abinda Abul Walid malamin mu ya ba mu labarin Hisham ibn Ahmad al-Faqih rahimahullahu ta'ala bi qira'ati alwanda ni na karanta mushi yace mana haddasana al-Husayn ibn Muhammad haddasana Abu Umar an-Namiri shine Abu Umar ibn Abdul Bar hafiz al-Maghrib haddasana Abu Muhammad shi ma manyan malikiya ne Muhammad ibn Abdul Mumin haddathana Abu Bakar Muhammad ibn Bakar haddathana Sulaiman ibn al-Ash'as yace haddathana Musa ibn Sulaiman ibn Isma'il kai haddathana Hammad akhbarana Ali ibn al-Hakam an ata an Abi Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mansu ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi kaga sai kawo ilimin da nakira dan ya nuna cewa kowane irin ilimi aka tambaye ka matukar kana da sani akan shi to faka tamahu sai boye wannan ilimi aljamahullahu Allah zai mishi lizami bi lijami min narin da lizami na wuta yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama duba da wannan hadisin fa badartu sai nayi gaugawa ilo wani katin zuwa ga wani dugo nukatin jami'in annukata annukata shine dugo akwai wani hadisi da yake cewa iza azban aznaba Allahu al-abr kana nuktatan sauda'u fi qalbihi wani dugo das baki zai tabbata a zuciyar shi in yayi wannan to nukatin jami'i ne nashi sa ibn hajar ya littafin shi an nukatu ala ibn salah ala muqaddimati ibn salah safiratun wadda take yayiwa wannan dugon da zan maka wanda zai yayi an waje hilgaradi game da huskar abun bukata zai biya maka bukatar da kake yi na sanin haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya rataye da shi mu'addiyan min zalikal haqqil muftarad kuma wanda zai bada daga wannan alhaqqul muftarad haqi wanda aka farranta haqi ne wanda aka farranta ma kowa sanin annabin shi da sanin duk abin da yake bance shi wannan kai wasu babban ga sosai. Yawa ce ikhtalastuha, na warto shi ne a lasta ijalin akan gaugawa, a cikin gaugawa babu lama babu lokaci, amma ne gaugawa na warto abin da kan nema kinnan, saboda duba da cewa abin wajibi ne in amsa roƙonka. Yace abin da yasa nan, yace ikhtalastuha, akwai su'ila annabi sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salati fa qala ikhwa ikhtilasun yakhtalisu shaytanu min salatil abd. Ikhtilas shine warce, to shine ikhtalastuha, na warto shi a lasta ijalin akan gaugawa. Limal mar'u bi sadadihi min shugulin, yace dan saboda mutun yana tare da abin da ke a gaban shi, min shugulil badan, na shagali na ganga jiki, wal bal da ma zuciya. Shi a lokacin da ya tahin da wannan dalibi nashi, ya tambaye shi mishi yana cikin wani shagali na ganga jiki da kuma zuciya, kenan yana nunin cewa yana cikin shagali sosai. Bima qulli da humin maqalidil mina, saboda abinda aka rataya mishi na rataye na jarrabawa, Allah tubtuliya biha, wanda Allah ya jarrabe shi da ita. Yace fakada, wannan jarrabawa ta kusanta tashgalu, ta shagaltar da malan an kullu fardin ga dukkan wata farilla wa nafilin da nafila. Maduwa mu gani wannan abinda aka tambaye shi saboda girman darajar magana ce gami da annabi alaihi salatu wasalam, yana cikin jarabtawa da haffarilla ma yana kusan mance ta, har nafila ma yana kusan mance ta saboda jarabtawa da ya shiga. Amma kuma duk da wannan da ya san cewa wannan abin wani wajibi ne, sai ya ce bari ya zabura ya amsa zuwa ga wannan kiran. Kuma haka ne shagalgula na duniya, duk abubuwan da muke na karatu ɗaliban ilimi, yanzu sai kaga mutum yana ta hujja cewa ba lokaci, ai uzuri gare mu, ai kaza. Wannan uzurukan matukar kana cikin duniya har abada busa rubuwa da kai. Babu wani malamin da zai ga yana kokari na karantarwa da rubuce-rubuce kai tunanin cewa bai da uzurin, kawai zamane yake dan su. Shi ma yana da uzurin shi, amma da ya san cewa wani wajibi ne. Wata tila ce, saboda sanin girman abin da daraja shi malamai bisa ƙasa a guye, ko mun rushe lokacin su. Yace wata ruddu ba'da husnul taqawimi ila asfali sufilin, wata ruddu tana maidawa ba'da husnul taqawimi, bayan kyakkyawan daidaito, ila asfali sufilin, zuwa mafi ƙasa-ƙasa. Bayan can da ya kasance yana bisa hali na istiqama, ayyuka na gari, ayyuka na alkhairi, amma wannan jarabta da yake ciki tana maido shi zuwa ga komawa baya. Ayyuka da yake na ibada, ayyuka da yake na alkhairi, yanzu ya koma da yawaici, sun rage, sun tawaya. Yace walau aradallahu bil insani khairan, da Allah, idan Allah ya nihi alkhairi da mutum, yace la ja'ala shughulahu wa hammuhu, to da sai ya sanya shagalin shi da kuma himmantuwar shi kullaha, dukkanta, fi ma yuhuma, dugadan abinda za a yabe shi a gobe. Wala yuzammu mahalluhu, kuma ba za a zargi mahallin shi ba. In Allah ya nihi mutum da alkhairi, sai Allah ya sanya shagalin shi da abubuwan shi dukkan shi cikin ayyukan alkhairi ne, wanda in ya bar su a gobe za a abin nan. Wanda wannan abin da malam yake faɗa shi yake ƙara mini gwiwa duk lokacin da na sa wani bahasi gaba ko kwana akan shi, sai in yi, saboda na san aikin alkhairi ne, wanda babu wani abin alkhairi da mutum zai bari wanda ya wuce wannan. Idan mutum ya san daraja abin da kima abin, wanda suke yan neman duniya ne wa a yanzu, wanda sun yi takhasusi ne na duniya, wanda wannan bahasin in sun yi shi, duniya za ta karbe shi, ta tallata shi, ya samu kuɗi, jajircewa yake kwana kai yana yin shi, ya ba da labarin cikin cewa su ubat din da ya samu kwana wajen nawa, ya kai shekara bai barcin kirki, ko menene duniya ce, to kuma ina ga kai wanda kasancewa lahirarka kake ma. Kenan wanda zai ƙara ma mutum alkhairi ne dai ga Allah, ya nihi bawa, ya sanya mishi shagalin shi dukkan shi cikin ayyukan alkhairi. Wani a cikin aikin banza ne da tsara funafunai da tsara waƙoƙi, kullum tunanin shi yake tahiya da rashin barcin. Yace falaisa samma siwa nadratan na'im, babu a nan gurin koma bayan ni'ima ta abun nan, jin daɗi na ni'ima, au azabul jahim, ko kuma azaba ta jahima. Yace wala kana alaihi bi khusiyatihi, da ya kasance da abun da yake bance shi na karan kanshi, wastin qazim hujjatihi, da kuma tsamo da ranshi, almuhujja shine rai, tsamo da ranshi, wa amalin salihin, da aiki nagari, yastaziduhu, wanda zai ta ƙarawa, wa ilmin nafi'in, da ilimi mai amfani, yufiduhu wanda zai fa'idantar da mutane aw yastafidu ko kuma shi ya fa'idanta cikin bahasi da mutun zai yi da karatu da mutun zai imma ka ƙara wani ko kai ka ƙaru ko duka biyin ta samu kaga duka alkhairin yace jabarallahu ta'ala sada'a qulubina Allah madaukin sarki kaga nan malam malamai su kai kukan Allah cikin kaga jarabtawa da ya fada da ibtila'in da Allah ya mishi na cikin wannan tsananin da yake ciki ya fade shi ne kawai dan saboda dalili na rubutu amma ba ya kai kukan wajen mutane bai ce ai kaza ne ya same ni kaza ne irin namu in jarabta ta zo duk inda mutum ya zamana ya fade ta yace jabarallahu ta'ala sada'a qulubina Allah ya dumke sada'a tsagar qulubina zakatan mu wa ghafara azima zunubina gafarta manyan zanuban mu wa ja'ala amin amin wa ja'ala jami'a isti'dadina li ma'adina Allah ya sanya dukkan shirye-shiryen mu dan saboda makoman mu ne ba dan duniya ba wa tawaffur dawa'ina da kuma hahada cikar da awai da awanmu shi ma yin jina cikin abin da zai tseratar da mu wa yqarribuna kuma ya kusantar da mu ilayhi zuwa ga Allah zulfan kusa da shi sosai wa yuzina kuma ya bamu rabo bimannihi da karamcin shuwara bimannihi da baiwa shi rahmatihi da rahamashi yace walam ma nawaitu taqribahu yayin da nayi ni ya kusantar da shi wa darajta tabawibahu kuma na abun nan nan nadi tabawibahu babin shi wannan kulla baban shi daraja ila kaza istadarajahu ai shine ka sanya yin abun da tadariji yin shi da sannu-sannu yin shi da sannu-sannu da kadan-kadan darajta kenan tabawibahu sai na biyin babu bukan nashi da tadariji kadan-kadan wa mahattu ta'asilahu kuma sai na shinhuda ta'asilahu asalantar da shi wa khallastu nahi na tsamo tafsilahu rarrabe shi wanta haitu sai nan nuhata hasarahu takaice shi wa tahsilihi da kuma tabbatar da shi tahsilahu da kuma tabbatar da shi yani hicewa kasancewar litafi ya kasance takaitacce ne yace tarajamtuhu sai na sanya mishi kenan wannan shine jawabin duka wancan bayanan da yake yi ina inda yake cewa walam ma nawaitu taqribahu wa darajtu tabwibahu wa mahattu asilahu mi zai biyo baya tarajamtuhu sai na bashi suna na bashi tarjuma bi shifa cewa mai warakaswa bi ta'arifu hukukil mustafa da sanin haƙuƙuwa na annabin zabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam muhasaratu al-kalam fihi fi arba'ati al-asam na takaice zance a cikin shi kashi guda hudu al-qism al-awwal kashi na harko fi ta'azim al-aili la'ala cikin girmamawar da Allah madaukaki mai daukaka li qadir hazan nabi ga darajar wannan annabin qaulan wa fi'lan a magana a aikace zai kulla wannan baban ya kawo mana bayanin girmamawar da Allah ya ma annabin shi a aikace da kuma magana wa tawajjuhu al-kalam fihi ila arba'ati abwab kuma cikin shi kalkashin shi babu guda hudu za a samu al-babul awwal babu na harko cikin yaban da Allah ya yi ma annabin shi da kuma bayyana girman darajar shi a wajen shi kalkashin shi akwai fasali guda 10 babu na biyu cikin takmilihi cikawar shi ta'ala Allah madaukin sarki lahul mahasin ya cika ma annabin shi dukkan wasu abubuwan kyau khalqan wa khulqan ga halitta da kuma dabi'a wa kiranihi bi jami'il fada'il ad-dunya ta yadda ya hada mishi dukkan wasu faraloli wanda suke diniya na addini wa dunyawiya da cikin na duniya ma fihi a cikin naskan ajeri wa fihi 27 fasalan shi ko an shi akwai fasali 27 albabu salis babu na uku fi ma warada min tashil akhbar ga abinda gangaro cikin su ingantar da hadisai wa mashhuriha da kuma shahararrun su bi azimi qadrihi inda rabbihi da girman daraja annabi wajen ubangiji shi kuma manzilatihi da matsayin shi wa ma khassahu Allahu da abinda Allah yake bance shi cikin gida guda biyu duniya da lahira min karamatihi na karamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi a ciki akwai 12 fasalan fasali 12 ne yana nin karama ba kamar tawaliye ba ka girmamawa yace albabur rabi ibabe na hudu fi ma azharahu Allahu cikin abinda Allah ya bayyana shi ala yadihi akan hannun annabi min al-ayat na ayoyi wal mu'jizat da mu'jizoji wa sharrafahu bihi min al-khasa'is ya kuma girmama shi na khasa'is wa karamat da girmamawa wa fihi 30 fasalan akwai fasali 30 a cikin shi fasalin bai kawo su dan sai an shiga mutun zai gansu a takaice ne yake kawo khuddatul bahs khuddatul kitab al-qismu sani qismi na biyan ke na biyu fima yajibu alal anami akan abin da ya wajaba ga halittu min huquqihi alayhi salatu wasallam na haqiqun annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatarattabu alqawlu fihi fi arba'ati abwab shi kuma babu hudu ke kalkashin shi babu na harko cikin wajabtar imani ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wajabtuwar yi mishi da'a da kuma bin sunnar shi kuma yana da fasali guda 5 na biyu babu na biyu cikin lazumta tilas ne mutum ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yi mishi munasahatihi mu'amala da shi da zuciya guda cikin shi akwai fasali guda shidda babu na uku fi ta'zimi amri wajen girmama lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa luzumu tawqirihi da lazumta girmama shi kullun ya zama kana girmama shi wa birrihi da kuma biyayya gare shi cikin shi akwai fasali guda bakwai babu na hudu cikin hukuncin salati da sallamewa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma farantuwar wannan karkashin shi kuma akwai fasali guda 10 salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai kismi na uku fi ma yastahilu fi haqi abinda ke koruwa cikin haƙin Annabi wa ma yuzu alaihi da abinda ya halitta a gare shi wa ma yamtani da abinda bai yiwa kwata kwata ya kasance gare shi wa yasuhu min al umur da abinda ya inganta na lamurra na dan adam a raba mishi wannan kismin Allah karrama ka da mutunta ka huwa sirrul kitab shine asrarul littahin namu wal babu samarati hazi al abwa kuma shine dan samar ayyan itatuwa na wannan babu bukan gabaki ɗaya nan ake so akai wa ma qablahu kal qawaid abinda ke gabanin wannan duka kamar ka'idodi ne wat tamhidat kamar shin huda ne kawai wad dalail kuma kamar dalile ne alama nuruhu akan abinda zammu gangaro da shi minan nukatil bayyinat daga das dugo wanda yake bayyananne wa huwal hakimu alama ba da shine mai hukunci ga abinda ke baya wal munjizu min garadi hadha talil kuma shine abin cikawa game da nuhata manuhar yin wannan littahi wa adahu wanda muka yi alƙawalin cikawa wa inda taqasili limau'idatihi a wajen kaiwa ƙarshe limau'idatihi ga alƙawalin shi wa tafassi an uhudatihi wa tafassi da kuma bincike an uhudatihi game da uhudar da muka dauka alƙawali da muka dauka yace ya sharaqu sadrul aduwil la'in wanda sadrul aduwil la'in zuciya kirjina maki wanda yake la'antacce ya sharaqu zai kone wa yushriqu qalbul mu'min bil yaqin kuma zai haskaka zuciyar mummuni wanda yake mai yaqini Allah haskaka mishi zuciyar shi da imani ma'ana lokacin da zai kasance ya kawo duka wannan abubuwan to shi wannan wanda yake mai imani zai kara mishi imani wanda yake kuma maki kahuri sai zai kara mishi bakin ciki da damuwa tafassa an kaza shine takhallasa anhu huta daga wannan huta daga gare shi yace wa tamla'u anwaruhu jawani hasadrihi anwaruhu hasken shi tamla'u zai cika jawani hasadrihi gehe na kirjin shi hasken da za a wada na Annabi alayhi salatu wasalam zai cika ma mummuni hasken kirjin shi wa yaqdiru al-aqilu an-nabiyya haqqa qadarihi ko mai hankali zai girmama Annabi matukar girmama shi yace shi kuma nan zance akan shi zai zo cikin babu biyu babu na harko fi ma yaqtasu bil umuri ad-diniyya cikin abin da yake banta da lamurra na addini wa yasbutu bihi al-qawlu fil isma kuma magana ya tasabbatu wanda magana za a yi tasabbutun ta binta da diddigi cikin magana cikin ismar Annabi cewa ma'sumi ne a cikin shi akwai fasali guda 16 babu na biyu fi ahwalihi dunyawiya cikin lamurran shi na duniya da abin da ya halitta ya fado ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na al-aradul bashariyya bujirbujiran dan adam rishin lahiya da cuta da kaza cikin shi kuma akwai fasali guda 9 kismi na 4 cikin tasarrufin Annabi sallallahu alaihi wasallam huskokin hukunce manta na kasuhu alaman ta na kaso ga wanda ya ci mutuncin Annabi au sabahu ko ya zagi Annabi wayan qasmul kalamu fihi fi babaini a cikin shi babu ya kasu kashi babu biyu na biyu babul awwal na harko shine fi bayanu ma huwa fi haqi kasbun wa naqsun min ta'ridin fi bayani cikin bayanin ma huwa fi haqihi abinda ke cikin haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam kasubun na tsoruci ne wa na kasun da kuma tawayewa ne min ta'ridin na bujirwaye da kamar wanka au nasin ko nasi mutum yayi wata ishara ko kuma nasi kyarar da ke nuna cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shi akwai fasali guda 10 daidai babu na biyu cikin hukuncin shani'i makiyin shi wa mu'zihi da mai cutar da Annabi wa munqasihi da wa munqasihi da mai zubda mishi daraja uqubatihi da kuma wace uquba aka mishi tanadi wa zikiri istitabatihi da kuma ya wanda ya ci mutuncin Annabi shin yana da tuba wa salatu alaihi wa arsatihi da kuma addu'a gare shi da kuma gadan shi wa fihi asharatu kusur cikin shi fasali 17 yace wa khatamnahu bi babin salis muka cike shi da babu na 3 ja'annahu takmilatan li hadhihi almas'ala muka sanya shi cikamaki ne ga wannan mas'ala wa wuslatul li babaini allazeena qabla hukumai sai zamana ciko ne game da babu guda biyu da suka gabace shi fi hukumi masaballahu ta'ala cikin hukuncin wanda ya zagi Allah da manzannin shi da mala'ikun shi da littattawan shi da alayan Annabi da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga ciki waqtu sirral kalamu fihi fi 5 fusul a cikin shi mun takaice magana akan fasali guda 5 wa bi tamami hayan juzul kitab in mun gama wannan ne to littafi ya cika watatimul aqsam kashi kashin sai ya cika wala afwab da babukan da muka yi wayaluhu fi gurratil iman lum'atun munira lum'atun munira wani haske wanda yake mai haskakawa yaluhu sai ya haskaka fi gurratil iman cikin haske na imani da laha yaluhu da gurra da lum'a haske duka yake ne wa fi taji tarajum durratun khadira a cikin kambe na tarajum kin shi abin nan tahin durra akwai lu'uli'i khadira wanda yake mai muhimmanci dama khadar abin da aka za ambace shi amma ya kasance a ce khadari a Hausance a Hausa ma khadari ake cewa ko kuma ya kasance khadir da Larabci ana nufin abu mai kima mai daraja tuzihu kullu labsin wanda zai gusar da dukkan wani riye-riye yace wa tudihu kullu takhminin wa hadisin zata gusar da dukkan wani kirdado da kamakame wa tashfi sudur qaumin mu'minin kuma ya warkar da zakatu na wasu zakatun mummunai wa tasda'u bil haqqi eh wa tu'ridu an al jahil wa tasda'u bil haqqi kuma ta tsage da gaskiya wa tu'ridu an al jahilin kuma ya kauda kai gami da jahilai wa billahi ta'ala la siwahu astain la ilaha siwahu astain da Allah kadai ba ga wani shi ba nake neman taimako wannan ita ce muqaddima ta wannan littafi mai albarka fasda abi ma tu umar ka tsaga abin da aka umarce ka na isar da gaskiya ya dan dau lokaci ma ashe kamar ka dan dau lokaci amma dai abin da yake da ƙara maimaita dan saboda akwai tasjili ne shi yasa ke bada shi da dama in ba da wannan ba da littafin ashifa ba a mishi daukan wannan ne yawa to sai wa kuma Idris to bisani.